A taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka da ya gudana a ranakun 9 da 10 ga watan Fabrairu da ya gabata ne, kungiyar AU ta yanke shawarar baiwa kungiyar Jason Sahel gudunmuwar sojoji 300,000 domin tunkarar matsalar ta'addancin da ta'addabi kasashen yankin na Sahel. Mafari kenan aka shirya wannan taro na haɗin gwiwar AU da Jason Sahel da sai da yawo, da nufin nazari akan hanyoyin da za su ba da damar zartar da wannan kuduri, kamar yadda ministan tsaron ƙasar Niger Professor Isuhu Katambe ya bayyana.
Kun san gwagwarmayar da aka yi Afghanistan wajen soji 150,000 an kai, amma ba su isa ba, bale mu namu nan ne ga wanda duk yace zai kama muna don mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muka yi, za mu karɓa ta da hannu biyu, ba a ci soji sai isa. Abin da yasa kenan muka godiya da wannan matakin da kungiyar Afirka ta ɗauka gaba ɗaya don a kama muna cikin wannan gwagwarmayar da muka da ta'adda.
Batun inganta rayuwar al'ummomin da wannan yaƙi ya jefa cikin halin tagayyara wata matsala ce ta daban da ya kamata a ɗauka a matsayin wani ɓangare na hanyoyin magance matsalar ta'addanci a Sahel.
Wannan gwagwarmayar da muka ba harkar soji ɗaya ta shaha ba, ya kamata a diba a ɗauki matakan da ya kamata don talaka su samu abin yi. Dan abun yi na ka sa mutane suna shiga cikin wannan gwagwarmaya, amma in mutane suna da abun yi babu wata matsala. Abun da ya sa kenan shi ma wannan fanni babana wanda ya kamata a sama ido.
Kwamishinan kungiyar tarayyar Afirka mai kula da sha'anin tsaro Ismail Shargi ya bayyana cewa idan kasashe suka ci gaba da hada dubaru da karfinsu a wuri guda, tabbata za a baiwa wannan yanki da ma Afirka gaba daya damar murkushe matsalar ta'addanci, abinda zai taimaka a sami farfadowar al'amura a Sahel.
Nous permettrons à cette région et à l'Afrique de venir à bout de l'hydre terroriste.
To ma jami'in na kungiyar AU ya da matsayin wannan kungiya wacce ta sha nuna buƙatar a ɗauki matakan warware rikicin da ya ƙi cinyewa a Libya, musamman abinda ya shafi tilastawa ɓangarorin mutunta takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙabawa 'yan Libyar a kan maganar makamai, kamar yadda aka tsayar a taron Berlin na baya-bayan nan, in ji shi. A ƙarshen wannan taro na wuni guda, jami'an na kungiyar AU da Jason Sahel da ECOWAS ta hanyar sanarwar da sakataren kungiyar Jason Mama Samba Sidiku ya gabatar sun shawarci shugabanni akan buƙatar kafa wani kwamitin haɗin gwiwa mai alhakin duba hanyoyin hamzar ta girke dakarun rundunar kungiyar ta AU a Sahel, yayin da taron ya gano buƙatar matsakaimi domin tattaro kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan wannan sabon runduna mai askarawa kimanin 300,000. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.